أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, EKS ko IKS, Islam Kitabu Sunna, ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta’ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shi ne darasinmu na 249, kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'i hamil al-tirab an ayatil kitab na al-shaykh al-allamatul qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti رحمة الله عليه ورحم الله جميع المسلمين. للتافي نبي للتافي أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي. مناتكين سورة الفجر سيلوكتي يمنا حلنسا أيو دير دا الله سبحانه وتعالى ذا متاشي أتكين وانا سورة منافاتا الله سبحانه وتعالى يكسن شي شيني جاغورا غريم أتكين وانا كراتو دا ذا مقباتر الله كما يبام إخلاصي دا داتي ورسلنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم a cikin ayyukanmu gaba ɗaya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makominmu da mu da ku gaba ɗaya. Mas'alar da za mu tashi a kanta mas'ala ta 1194 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid. Malam ya ce, fa in qila, idan aka ce, kaifa qala Allah ta'ala, ya aka yi Allah ya ce, fil jumlatil ula, a jumla ta farko, fa akramahu, inda yace fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu, sai kawo fa akramahu kenan da adam idan Allah ya jaraba shi ya girmama shi, wanda yake nuna cewa ashe girmamawa jarabawa ce, mulki jarabawa ne, kuɗi jarabawa ne, me za ka yi da su, sannan kuma wato wahala ita ma jarabawa ce. Amma sai mu sa tsammanin cewa dan adam idan yana cikin ya samu mulki ko ya samu kuɗi ko yana cikin walwala, ba jaraba shi ake yi ba, duka wannan jarabawa ce ta Allah. Malam yace, to walam yaqul fil jumlati thaniya fa ahanahu, amma a cikin jumla ta biyu sai Allah bai ce ba ya kaskantar da shi, domin da Allah ya ce fa ammal insanu idza mubtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu, sai ya girmama shi ya bashi ni'ima. Amma yace wa amma idza mubtalahu, idan Allah ya jarabe shi, fa qadara alayhi rizqahu, Allah ya kuntata masa arzikin sa, to bai ce fa ahanahu ba, sai wulakantar da shi. Shi ne malam yace, to me yasa bai kawo wannan ba a jumla ta biyu? Mana yace, kullu za mu ce, li anna basṭar rizqa, domin yarwata arziki ikramun, mutumtawa ne, li annahu in'amun, domin shi ni'imtawa ne, wa ifdalun, da fifitawa ne, min ghairi sabiqatin, ba tare da wani abu da ya gabata ba, ba wani abu kai ma Allah ba, sannan Allah ya baka arziki. Wa qabdihi wa qabdahu, wato kenan tawi kukunta arziki, laysa bi ihana, ba wala kantarwa bane, li anna tarkal in'am, domin barin ni'imtarwa, wal ifdala, da fifitarwa, da yakunu ihanatan, ba kaskantawa bane, bal huwa wasitatun bainal ikrami wal ihana, bal shi wasitatun, kamar tsakiya yake bainal ikram, tsakanin girmamawa wal ihanati, da kuma wato wulakantarwa. Ina fata an fahimce ni, an gane ko? Shi yasa ma wadansu suna ganin cewa dukkan tabi'a wanda take mai kyau ana samun ta tsakiyar abubuwa guda biyu. Yanzu misali, kamar a ce mutum mai almubazzaranci da kuma mutumin da ke tankware hannun shi, to na tsaka tsakiya wanda shi bai almubazzaranci kuma bai tankware hannu, nan ne abu mai kyau yake. Shi yasa suka ce dukkan ɗabi'a wato mai kyau ana samun ta tsakiyar aibi guda biyu. An gane ko? Malam yace, to fa innal maula, domin mai gida kenan shugaba ko mai bawa, qad yukrimu 'abdahu, yana iya girmama bawansa, wa qad yuhinuhu, yana iya walakantar da shi, wa qad la yukrimuhu, kuma tana yiwa bai girmama shi ba, wa la yuhinuhu, kuma bai walakantar da shi ba. An gane ko? Wa tadyiqur rizqi, kunta ta arziki laysa, ba wani abu bane, illa ibaratan an tarki ita'il qadri zaid, kenan Allah ya bar ibara kamar abinda yake nufi, ko kuma wani abu ne wanda yake da alaka da an tarki ita'il qadri zaid, an bar baka wato gurgurdon abu mai yawa kenan an baka dai iya bukata kani ba a kara maka wani abu domin mawadaci ma'ana ta fuskar dukiya yana da abin da yafi karfin bukatunsa ala tara yace shin baka gani ba annahu yahsunu yana da yana iya kyautata an taqula kace zaidun akramani zaidun ya girmama ni idza ahdalaka hadiyya idan ya baka kyauta wala yahsunu an taqulu wato bai ingantu baka ce a hanani ya wulakantar da ni idza lam yuhdiraka don bai yi ma kyauta ba wannan shi da abin da malaiki sun yi ce kenan wannan girmamawa ce kuma girmamawa ta duniya baka kuɗi an girmama ka a duniya baka mulki an girmama ka a duniya baka wato kawa shuhura ko daukaka ko karfin fada a jigon ga duka daukaka ce girma mutuntawa ce a duniya amma ba shi ke nuna a lahira haka abin yake ba sai in kai ma Allah biyayya ina fata an fahimta wannan shine abin da ya kamata ku fahimta wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 1195 malin yace fa in qila idan anka ce kaifa qala qala ta'ala ya akai Allah yace wa ja'a rabbuka ubangijinka yazo wal harakatu shi ko motsi wal intiqal da kuma cirata daga wani wuri zuwa wani wuri Allahi a wajen Allah muhalani abubuwan da ba sa yiwa kenan da motsi da intiqal li'annahuma domin su min khawasil ka'in suna da alaka daga abin da yake halitta ne an gane ko ko alka'in wanda ya kasance fi jihatin a wata jiha kinan ya tashi daga wuri zuwa wuri kinan yana nan zai tashi zuwa ga nan kuma ya nuna kamar akwai motsi yace kullana zamu ce qala ibnu abbas yace radiyallahu anhu ma Allah ka hada da shi a gare shi waja'a amru rabbika al'amrun ubangijinka yazo li'anna fil qiyamati domin a kiyama tadhharu jala'ilu ayati llahi wato manya-manyan ayoyin Allah za su bayyana shine jala'il manya-manyan ayoyi kenan na Allah za su bayyana tadhhar za ta bayyana jala'ilu ayati llahi manya-manyan ayoyin Allah ta'ala Allah madaukakin sarki wa nadhiruhu tumkar irin wannan qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala hal yanzuruna illa an ta'tihum al mala'ikatu ba komai suke jira ba sai mala'iku su zo musu aw ya'ti rabbuka koko wato ubangijinka yazo kiran nan malam ya fassara shi da aw ya'ti amru rabbik suratul an'am ayat 58 ina fata an fahimta to wannan shi dai abinda malam ya kawo wa qila yace wadan suka ce ma'ana wa abinda ake nufi wa ja'a zuhuri rabbika an gane ko wato bayyana ubangijinka sai ta zo shi abinda ake nufi li darurati ma'rifati yawm al-qiyamah domin za a san Allah ran tashin al-qiyama wadanda masu ke inkarin Allah kidan za su ga al'amura qarara wa ma'rifatu shay'i bid-darura sanin abu bid-darurati kamar kace cilas ba makawa ka riga kai yakini yato to wannan ilimin taqumu maqama zuhurihi tana matsayin wato bayyana ubangiji wa ru'yatihi da ganin shi fa ma'anahu abinda ake nufi zalati shukuk shakku an gane ko shakkuka sun wato gushe kenan wartafa'ati shubah wato shubuhi irtafa'at sun dauke game da al'amarin ubangiji kama tartafi'u inda maji'u shay kamar yadda suke daukakewa wato shubuhi suke daukewa inda maji'u shay alladhi kana yashakku fihi idan abinda ake shakka ya so sai wato wannan abin ya dauke to wannan shi ne abinda malam ya kawo tare da cewa malam mai tahqiqi wannan littafi ina zan ta'liki ga malam musamman ga alamun da suka shafi aqida amma anan ba musali ba ko bai yayi mantuwa ne ko kuma abin nan bai farga bane ko kuma Allahu a'lam aqidat ahli sunna shine ba a cewa waja'a rabbuka waja'a amru rabbika a Allah dai zai so kaga wannan aya ma da malam ya kawo ta zan hujja akan shi domin da yace hal yanzuruna illa an ta'tihum al mala'ikatu sai ce aw ya'ti rabbuka ko ubangijin ka yazo aw ya'ti ba'd ayat rabbika ko sashin ayoyin ubangijin ka su zo kaga sai bambanta tsakanin zuwan ubangiji da zuwan ayoyi mai so ya koma cikin littafai na aqidat ahli sunna wal jama'a daga wannan bayani misali mutun yadi ba as-sawa'iq al-mursala na ibn al-qayyim al-jawziya alibi shaykh al-islam ibn taymiya da kuma sauran littafai da suka yi bayani akan wannan da tafsiri na ahli sunna karkashin waɗannan ayoyin da kuma irin waɗannan abubuwa da suka shafi sifofin ubangiji da ayyukan ubangiji ina fata an fahimce ni dan haka dai zan ce mafi inganci ba a cewa Allah ba zai zo ba amma dai ya zai zo wannan shi bar makanci sani wannan shine aqidata wato ahli sunna wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abin da ya kawo mu karshen wato bayani a suratul fajr kenan to idan muka duba cikin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab a mas'ala ta 226 malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'a rabbuka ubangijinka zai zo ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wal malaku da kuma al malak kinanna ana nufin mala'iku ba mala'iki guda ba domin Allah tana iya daukar jinsiya domin ya ce wal malaku ala arja'iha misali mala'iku suna a sassan sama an gane ko to don haka nan ba mala'iki guda ake nufi ba kinanna Allah sai ta zamanto jinsiya to waja rabbuka wal malaku saffan saffa za su zo sahu sahu koko an kawo sunan mufrad utliqa al mufrad wa urida bihi al jam' domin qalila tasaffan saffan ita ta nuna cewa ba mala'iki guda ake nufi ba tunda an ce su yi sahu sahu kaga mala'iki guda ba a cewa yi sahu sahu yuhim malan yace abinda zai sawo mutum ya sa tsammani cikin wannan nassi annahu malakun wahid cewa mala'iki guda ne wa qawluhu kuma fatar Allah saffan saffan sahu sahu yaqtadi zai nuna cewa annahu ghayru malakin wahid ba mala'iki guda bane bal sufufun a sai dai zaman to sahu sahu ne min jama'atil mala'ika na jama'a ta mala'iku yace to wal jawab amsa anna qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala wal malaku ma'nahu wal mala'ikatu da haka ce wal malaku ana nufin wal mala'ikatu mala'iku kenan wa radiruhu tamkar irin wannan qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala wal malaku ala arja'iha kenan mala'iku suna a sassan sama suratul haqqa ayati 17 wa taqaddama bayanuhu irin wannan ya gabata bayaninsa bi shawahidihi al-arabiyya da kuma wato dalilansa kenan na larabci fi suratul baqara cikin suratul baqara fil kalami aw wajen magana ala qawlihi ta'ala wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala thumma istawa ila as-sama sanan yaddige ta zuwa in nufaci halitta samai nan as-sama samai ake nufi don ya ce fasawahunna bai ce fasawaha ba kina al tana ilmin tuwa jinsiya wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malamin ya kawo mai tahqiqi wannan littafi Sheikh Ahmad bin Muhammad Badawi anan batu sai ce unzil mas'ala kalibi wannan mas'ala a mas'ala ta goma min hadhal kitab daga wato wannan littafi to wannan shi ne abinda wato malamin ya kawo sannan anan da anka ce waja rabbuka wal malaku saffan saffa wannan yana nuna cewa hali idan ya gabata akan ma'tufat wani lokacin yana iya zakuwa ga sashi bai zo ga sashi ba domin da anka ce waja rabbuka ubangijinka zai zo wal malaku da mala'iku sai anka ce saffan saffa sahu sahu ai kaga ba a cewa Allah zai yi sahu sahu kenan sai zama to hali ne duk da yake fi'ilin na ja rabbuka ne da wal malaku to amma saffan saffan hali ne na mala'iku ba hali ne na ubangiji ba za a ce ba Allah ya sahu sahu tunda Allah subhanahu wataala shi wahid ne kuma laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir ina da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan idan ba a ce Allah ya sahu shi da mala'iku kuma wannan yake nuna maka cewa tunda halin ya bambanta sannan kuma zati Allah ya bambanta da zatin mala'iku kiran kaga fi'ilin ma zai bambanta dan haka baka cewa a'a to an ce ai mala'iku suna zuwa to ai su suke zuwa Allah ba za a ce zai zo ba a'a zuwan Allah da zuwan mala'iku ba ɗaya bane don zatin Allah da zatin mala'iku ba ɗaya bane sai dai kafiyar da Allah zai zo Allah bai gaya muna ba ina fata an fahimci ni wallahu ta'ala a'lam kamar yadda misali inda anka ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi da Allah da mala'ikunsa suna salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a to yanzu salatin Allah da salatin mala'iku dai ne ai ba ɗaya bane na fata an fahimci ni da kuma salatin da mutane za su yi ya ayyuhal ladina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima kaga da salatin Allah da salatin mala'iku da salatin wato minne ba ɗaya bane haka tunda zatin ya bambanta dole na da aikin da sifar su bambanta yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wannan to ƴan uwa wannan shine wato abin da shi ma malamin ya kawo a cikin wato bayani na a wannan sura mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 227 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab bari yace qawluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala la uqsimu bi hadha al balad ina rantsuwa da wannan gari makka kenan bari yace hadhihi al ayatu al karima wannan aya mai daraja yatabadaru abinda yake gaugawa zuwa min zahiri ha daga zahirinta annahu ta'ala cewa shi Allah akhbara ya bada labari bi annahu la yuqsimu bi hadha al balad ba ya rantsuwa da wannan gari ita ce makka alladhi huwa makka al mukarrama makka wanda take mai daraja kenan abin girmamawa ma annahu ta'ala tarar cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bihi kuma ya rantsa da wannan garin fi qawlihi inda cewa hadhal baladil amin da yace wattini waz zaitun wa turi sinin kaga yana rantsuwa da tini da zaitun da dutin turi sinin sai cewa hadhal baladil amin wasu malamai suna ganin alwaw wawul ataf ce domin wancan na farko shine kasami sai anka kara wata rantsuwa ko kuma dauke shi wani kasami daban akai mai zaman kanshi sai zaman to wawul istidaf amma dai an firinjar da cewa wawul atfi ce to ya zamu yi da wannan can ya ce baya rantsuwa nan ya ce baya rantsuwa kuma can kuma ya rantsuwa da shi malam yace to wal jawabu an hadha min awjuhi amsa zamu bada ta tafaskoki daban-daban malam yace al awwalu na farko alaihi al jamhur jamhurin malamai kenan sun tafi akan wannan anna la huna sila ita la anan silati ma'ana ta zo ne don karfafa ma'ana ina fata an fahimci ni ala adatil arab akan al'ada ta wato larabawa fa innaha rubbama lafadat la wani lokaci laraba za su yi furuci da kalima ta la shine lafadat la min ghairi qasdi ma'naha al asli ba sun nufin ma'anarta ta asli ba ta kori ba bal li mujarradi taqwiyatil kalam a an yi wannan don karfafa magana wa tawkidihi da karfafa zanci ka qaulihi kama fatar allah ma mana aka idra aitahum dallu kamar da annabi musa yake ce ma haruna ma mana aka mi ya hane ka idra aitahum lokacin da ka ga bani isra'ila dallu sun bata allah tattabi ali kenan malam yace suratu taha aya ta 92 zuwa aya ta 93 yani an tattabi ali kenan ma mana aka an tattabi ali mi ya hana ka ka bi ni wa qaulihi da kuma fatar allah ma mana aka allah tasjuda cikin suratul araf aya ta 12 inda Allah yake magana da shedan kenan yace ma mana aka Allah tasjuda kaga ma mana aka an tasjuda ya kwada kuma cikin swat kenan dole shi ya zama to dai nan ya zama to ko kara ta akai koko a can an shafi duk da yake su in su sai raba a ce an shafi wani abu koko wani abu an kawo shi ne sila litakid dan an karfafa shi dan ma'ana karfafa ma'ana malam yace ai an tasjuda kenan da yace ma mana aka Allah tasjuda ma mana aka an tasjuda an gane ko yace ala ahadil qawlaini akan ɗaya daga cikin malamai ganin da malamai suka yi kinan wasu sun tafi cewa Allah kinan ita Allah kinan lakin nan ba matsayin sila take ba kinan ba ta zo ne don karfafa ma'ana ba sai zama to sun bata ma'ana ta almuhimmu dai kinan wanda yace kinan sai zama to sun surtu sa'ad inda yace ma mana aka an tasjuda ko ran da yace ma mana aka an tasjuda an shafi lamun su a wajen su a da an ka ce an tasjuda wannan su malamai a'a an tasjuda ne amma shi Allah tasjuda an ƙara labun nidon takiji malam yace to waye dullu lahu abinda ke tabbatar da wannan magana na cewa la an kawo ta don karfafa ma'ana qauluhu fatar Allah fi surati sad a cikin surati sad ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya kidan mun kai bi yadayya bai kawo shi ba amma mun karanta da shi kenan Allah ya ce mashi din ma mana aka an tasjuda mi ya hare ka kai sujada wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wa ta'ala li alla ya'lama ahlul kitab dan ka ahlul kitabi su sani kiran ma'ana shi li ya'lama ahlul kitabi ne dan su sani ne suratul hadid aya ta 29 ai li ya'lama ahlul kitab gashi dan malai ya kawo shi dan ahlul kitabi su sani wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minun fala aha wa rabbika ina rantsuwar ubangijinka la yu'minun ba su yi imani ba suratul nisa aya ta 65 malam yace ai abinda ake nufi fa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka wa qawlihi da fatar Allah wala tastawi alhasanatu wal sayyi'a mai kyau ba za ta daidaito ba da ita da mummuna suratul fusilat aya ta 24 ai was sayyi'a kiran wala tastawi alhasanatu ni was sayyi'a sai an kara lamun dan karfa ma'ana wal sayyi'a malam yace wa qawlihi da irin wannan fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa haramun ala qaryatin kina abu ne an haramta shi a wata alƙarya duk da yake akwai wa hirmun ala qaryatin aw ta qira'a kina an hana wata alƙarya dan haramun da abu ne na hadawa ahlaknaha wadda mun ka halaka wannan alƙarya annahum la yarji'un su ba za su dawo ba suratul anbiya'i aya ta 95 kina ahlaknaha annahum yarji'una kina haramun annahum yarji'una ba annahum la yarji'una bane sun doki la an kawo ta ne don karfafa ma'ana malam yace ala ahadil qawlaini akan ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka faɗa ina fata an fahimci ni sannan kuma malam ya kawo aya a cikin suratu wato al-an'am wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minun ko ba haka ba to da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa haramun ala qaryatin wato akwai qira'a wa hirmun kamar yadda hamza da kuma khalaf da shu'ba suka karanta wa hirmun ala qarya sannan Allah ya ce to wa ma yushirukum kamar inda kafirai sun Allah ya ce wa idza wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun yi rantsuwa iya gwagwadon rantsuwar su sun kace la in ja'atuhum ayatun la yu'minun biha idan ayatu zo musu daga wajen Allah za su yi imani da ita to qul innamal ayatu inda Allah kace ayoyi sura wajen Allah subhanahu wataala sannan ce wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu kinan wa ma yushirukum annaha idza ja'at la yu'minu ko innaha aw ta qira'a idza ja'at la yu'minu mi yasar da ku cewa wadannan ayoyin idan suka zo la yu'minun ba za su yi imani ba ina fata an fahimci ni wa ma yushirukum an gane ko Abu Amr ya karanta da wato ikhtilas wa ma yushirukum kinan sukuni sauran su karanta wa ma yushirukum sun yi mara'un damma annaha idza ja'at la yu'minun sannan kuma Imam Nafi' da Ibn Amir da Asim duk da yake Asim shina da Nafi' da Shu'ba to shi Shu'ba bi khulfin anhum kinan yana da fuska biyu an gane ko sannan kuma da Hamza da Kisa'i da Abu Ja'far sun karanta annaha idza ja'at la yu'minu sauran qurra'a sun karanta innaha idza ja'at la yu'minu sai ka dubi wato tawjihin wannan qira'at misali akwai tawjihul qira'at bil qur'an na kursiyul qur'an karim ulumihi a safha ta 100 wato 19 sannan akwai al qira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam a safha ta 251 da kuma safha ta 58 zaka ga yadda an kai tawjihi wadannan qira'at kina in ka jore ya karanta innaha idza ja'at akwai wannan qira'a annaha idza ja'at akwai wannan qira'a to almuhimmu dai annaha idza ja'at la yu'minuna sun kace annaha idza ja'at yu'minuna za su yi imani kina ladina an kawo ta dan karfafa ma'ana suratul an'am ayat 109 ala ahadi alqawlaini ma laysa akan daya daga cikin maganganun da wadansu malamai suka fada domin wadansu suka fi cewa ita ladin nan tana matsayin la yu'minu ba za su yi imani bane wasu sun kace a la yu'minuna za su yi imani ne sai anka kawo la dan karfafa ma'ana wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku kinan ku zo kamar yadda anka kalubalanci mushrikai Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu ta'alu ku zo atlu ma harrama rabbukum alaykum ba atlu bani domin jawabi ne na al'amr ba a cewa atlu sai dai a ce atlu ma harrama rabbukum alaykum in karanta muku abinda ubangijin ku ya haramta muku Allah tushriku bihi kinan ka ku yi shirka da Allah kinan asalin shi a wajen su malamai la an kawo ta dan karfafa ana kinan atlu ma harrama rabbukum alaikum an tushriku kinan harrama alaikum an tushriku malam yace to ala ahadi alaqwal almadhiya akan ɗaya daga cikin maganganun da su bi suka gabata wasu sun ce nan an tushriku ne wasu sun kace Allah tushriku la mun tana matsayin korewa kinan akwai sabani tsakankanin wato malaman tafsiri waka qauli abi najmi kuma kamar fadar abu najmi an gane ko wani sha'iri ne kenan inda la tasu an karfafa ta ne dan karfafa ma'ana fama alumul bida alla taskhara lamma ra'ayna shamata alqafandara an gane ko kenan yana nufin kenan wannan baitu tukka mai tafiki wannan littafi in ka diba number 4 ya kawo cewa akwai ƙari kinan fama alumul bida alla taskhara min ghazal ash-shaybi wa alla tuz'ara idha ra'at dhash-shaybati al-qadam fara kinan nan sha'irin rike baya zargin kinan al-bid mata kinan an alla taskhara kinan duk kasu yi izgili lamma ra'ayna ash-shamata ash-shamat shine wani wato baki idan mutum ya fara tsufa baki zai fara cuɗanya da fari a fatarsa kiran ku in mace ta ga wannan to ba za ta damu da ghazal ya bar da namiji zai mata ba domin tana ganin babu wata wato ba wani ƙarfi ne tare da shi balantana ta so shi ko kuruciya tare da shi sannan kuma alqadam fardai da larabci alqafandar shi ne alqabihul manzar abinda bai da kyawun kallo almuhimmu malam yace dai abinda malam sha'iri kin fi da yace an taskhara Allah taskhara ba za su yi izgili ba ayya ali an taskhara za su yi izgili da shi wa ka qauli sha'ir kuma yadda kuma sha'iri yace wa talhainani fil lahwi Allah uhibbahu wa lil lahwi da'in da'ibun ghayru ghafil yace da yace Allah tuhibbahu yace ai an Allah uhibbahu yace ai an uhibbahu kinan don in so shi ba don ka in so shi ba wala za'ida la wato an ƙara ta ne don ta'kidi sannan wa qawli al-akhar da fada wani sha'ir kinan abajuduhu lal bukhla wasta'jalat bihi na'am min fatan la yamna'u al-juda qatila dan gane ko yace ya'ani abajuduhu al-bukhla amma sai sha dace abaju dahu lal bukhla kinan la an qaratani wala za'idatun la an qaratani ala khilafin fi ziyarati hamala yace akwai sabani akan qarata fi hadal bait al akhir a cikin baiti na karshe wadansu sun ci za'ida ci an qarata sila lit ta'kid sun ci kuma ba qarata ba a wannan baiti na karshe malam yace wala siyama ala riwayati al bukhli bil jarri akan riwayar da an kai baiti bil jarri an kai masa jarra لأن لا عليها مضاف لأن لا دوملا أنغانيكو عليها مضاف عليها أكون ونن رواية مضاف بما أنا لفظة لا فليست زائدة على رواية الجر أنغانيكو كنن أني متى إضافة تينا البخلي للبخلي كنن تيذا منتو أني مضاف دا مضاف إليه ني توتن دا أحكا نني نمبدا أتي زائدة بجي amma yayin kin mallan yana nufin in riwaya ce wanda anka ce lal bukhla anka mata fatha to nan tana iya daukar wato sila an kara ta ne dan karfafa mana mallan yace wa qawl imru al qais da fada imru al qais fala wa abika ibnat al amiri la yad'i al qawm anni afir yace to da yace fala wa abika ya'ni wa abika kiran taka yana rantsuwa da baban shi duk da yake umru al-qais sha'irin na jahiliya kidan ba dan ya ce ya rantsuwa da uban wani ko baban wani ba za a yi mamaki ba ina fata an fahimce ni saboda lokacin ana cikin jahiliya ne ina fata an fahimta wallahu ta'ala alam mallan yace wa anshad al-farra'u shi kuma farra'u yayi waqi li ziyadati la game da abin da ke nuna qarin la fil kalam alladhi fihi ma'an al-jahd a cikin maganar da akwai al-jahd musu ya gabata kamar maganar da akwai nau'i na musu ko korewa qawl ash-sha'ir fada ash-sha'ir ma kana yarda rasulullah dinahum wal atyaban abu bakr wala umar yace to ya'ni wa umar kiran wa umar ake nufi ba dan kace wala umar ba an kore umar bane wala silatu kuma nan ma kana yarda kaga shi an kore ne akwai ma'ana ta al-jahad a ciki ma'ana ta musu da korewa wa anshad al-jawhari sabanin wadancan na farko da suka zo babu ma'anar zancin korewa ga cikin su kiran wadansu na malamai suna ganin la tana idza wasila ne in ya zama to kamar cikin jumlar da ta gabace ta akwai korewa ko akwai ma'anar musu wa anshad al-jawhari jawhari yayi waqi li ziyadatiha game da duke nuna qari na lamun qaulul ajjaji magana ajjaji an gane ko fi bi irin la hudin sara wa ma sha'ar بإفكه حتى رأى الصبح جشر نبات أنف مجيني كلمة جشرة في انطلع بلوة معنى يتشتو فالحور أبن أكل في الحور حلكا كنا يعني في بئر حلكا واتو ريجا تحلكا يتشتو ولا سلة لا يتش في بئر لا حور كنا في بئر حور نيس يكاو لا دن كرفه معنا yace qala abu ubaida abu ubaida yace wa ghayruhu qala hu abu ubaida fadi wannan ra'ayi kenan wa ghayruhu da wani sa mara yace wa anshad al-asma'i al-asma'i babban malamin lugha abdul malik ibn quraib al-asma'i yayi waqi li ziyaratiha abinda ke nuna an qara lamun qawlu sa'idat al-hudhari wani sha'id da kace ma sa'ida al-hudhari yace afa anki la barqun ka anna wamidahu غاب تسنمه درام المثقب تمان يتي ويروى ان يروى شيء افا منكي ان غانيكو افا منكي با افا عنك با يتي تو وتشيمه بدل افا عنك وتسمنه كده تسمنه اكو روايه تشيمه يعني اعنك برق تو ينا نوفين ده يتي اعنك برق wa la wato a anki barkunna sai yace a anki la barkun kinan la sai ta zamanto an kara ta ne don ta'kidin wato karfan ma'ana mallan yace wa min shawahid ziyadati ha daga cikin dalilan da suke nuna cewa ana iya kara lamun qawlu sha'ir fa sha'ir tadhakkartu layla fa'tarartni sababatan sababatun wa kana samimul qalbi la yataqatta'u kinan yace yani kada ya taqattau samimul qalb tsakiyar zuciyarsa ta yi kusa ta tsatsage yace to wa amma istidlalu abi ubaida amma istidlali kafa hujjar da abu ubaida yayi li ziyadati ha da karin lamun bi qawli shammakh da wani sha da yake cewa shammakh yace wato a aishu ma li qaumika la arahum yudi'una alhijala ma almudi'i an gane ko da yace la arahum kinan na asalin shi arahum ne sai an ka kara la litakidi mare yace to fa ghalatun minhu nan kan kuskure da yayi da yace nan lamun an kara ta shi abu wai a wannan wurin لأن لا في بيت الشماخ دوم لا أتكم بيت الشماخ وأنم بيتي لم كرنت هذا أتكم وأنم بيتي ناشي نافية تاكوري لا زائرة بهود أنك كاوتني لن كرفه ما أنا با ومقصوده أبنك ينفي أنها وتو إتا وأنما تا تنهاه عن حفظ ماله تنهى ناشي كي يبدو كرسا وأنت تعاتبني kai kuma tanhahu an hifzi malihi ma anna ahlaha yahfazuna malahum tare da cewa su mutanenta suna taskance dukiyar su kamar mutum ne misali a ce wani yana zargin ka da wani abu amma shi mutane shi suna aikata irin wannan to ita na zargin shi yana tsare dukiyar shi amma kuma ita mutanen su suna tsare dukiyar su kankan wun zauni baka so ga jikinka yace ai la ara qaumaki ban ga mutanenki ba yudayyuna malahum su suna tozartar da dukiyar su wa anti tu'atibuni ni kuma kina zargi na fi himdi mali don miki tsare dukiyata kai kamar yanzu abinda kasashen turawa da suke da karfin tattalin arziki da karfin makamai suke ma kasashen da ba su ci gaba ba ku kuyi makaman nukiliya kuma ku ce wani bai da izini makaman nukiliya ku ba kan ko su haƙoƙi ku bude kotuttuka na duniya kuna kai shugabannin kasashen Afirka da Laraba amma ku ba ku kai naku to wannan wani irin tsari ne na duniya a ce kotun duniya ba dai kotun duniya ba ce kotu ce ta kumta shugabannin kasashen da ba su ci gaba ba da kasashen da ba su da karfi haka ne dai al'amuran wato suke tafiya to shi yasa zaka galibin waɗanda wato su suke son su aikata ma mutane wani abu na sharri ko mummuna wani abu amma su ba sa son abin ya tabbata a kansu wannan kuskure malam yace to wa ma takarahu al-farra'u abinda farra'u ya faɗa min anna lafzata la wato lafzin la takunu silatan ba ta kasancewa sila kina an ƙara ta dan ƙarfafa ma'ana illa fil kalamin ladhi fihi ma'nal jahad sai cikin maganar da akwai korewa a cikin ta ko musu kiran wani abu na nuna korewa ya gabata fa huwa aghlabiyun ma da yace to abin da yake galibi amma la yasihhu ala al-itlaq ba za a ce ba a kowane wuri haka ne ba za a sake shi wawai ba bi dalili ba'd al-amthila al-mutaqaddima ma da yace saboda dalilin misalai da suka gabata allati la jahada fiha wadanda babu musu a ciki an gane ko ka hadhihi al-aya kamar wannan aya ala al-qawli bi annaha la fiha sila ta an kace ita la akan a cikin wannan aya wato sila kinan wato ta zamanto sila a wajen waɗansu malamai a cikin ayar da ta gabata an gane ko malam ya ce ka hadhihi al-aya ala al-qawli bi anna la fiha sila da ake cewa la sila misali kamar ga aya kinan ta la uqsimu bi hadha al-balad bi tahfizun littafi sisa number ta shida yace ai qawluhu la uqsimu bi hadha al-balad wa ka baiti sa'idat al-hudali kama baiti na sa'ida al-hudali da malam ya kawo inda yace afa anki la barqun ka anna wamidahu ghabun tasannamahu diramul muthqabu diram ana ita diram wato asalin shi kalmar tana nufin diram da dadun da ra'un da mimun tashin wuta ko hasuwar wuta an gane ko tasannamahu kuma kamar abinda za a yi cewa ya hau saman abu shine tasannamahu ala huwa rakibahu sannan kuma da an ka ce al-ghab nan ba daji ake nufi ba kalma ta ghab nan tana nufin shajar wato ichi an gane ko sannan kuma da an ka ce ta sannamahu akwai wata riwaya tashayyamahu da an ce tashayyamahu dakhala fihi ya shiga a cikin abin mai so yadi ba karshen baitin zai ga number 4 mai tahqiq wani littafi ya kawo wannan to wannan baitin dai a cikin shi babu wani musu da ya gabata kuma la ta zo sila litakidi a ra'ayin waɗansu malamai malam yace to wa ma zakarahu az-zamakhshari abinda imam az-zamakhshari ya faɗa min ziyadati la qarin la fi awwal al-kalam a farkon magana ne kawai duna ghairihi amma bai yiwa a ƙara ta a tsakiya malam yace shi kuma fala dalil alai shi ma babu dalili a kansa in shi farra'u yace dole sai musu ya gabata in yace musu kenan musu ya gabace la ko da tsakiyar magana ne ko farkon ta amma shi az-zamakhshari yace a'a irin wannan bai kasancewa sai farkon magana kinan la ba ta zama to sai litakidi sai farkon magana to shi ma malam yace wannan magana babu ta dan gashin zaka ga la ta zo a tsakiyar magana kuma an duke ta sila litakidi mari yace to alwajhu athani wadansu malamai sun ka tafi cewa anna la ita la nafyul li kalamil mushrikina ba wai an kawo ta bane dan karfafa ma'ana a'a an kore maganar mushrikai ne almukazzibina wanda suke karyatawa lin nabi sallallahu alaihi wasallam suke karyata manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi an gane ko wa qawluhu shi ko fadar Allah uqsimu ila ranzuwa ithbatun tabbatar da magana ne musta'nifun na wata magana wadda aka shiga sabuwa وهذا القول ما ريتي وان مغنا وان قال به كثير من العلماء ذاك اسك كودا دايوا daga cikin malamai sun fadi wannan magana falaysa biwajihin indi ma ريتي ba ريتي ta magana ba ce ni ba ta da wato ba ريتي ta magana ce wajihi shine kuma abin da ake cewa yana da fuska ma'ana da ريتي ta magana a wajina liqoulihi ta'ala dumi Allah ta fi suratul qiyamah a cikin suratul qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwama yace la uqsimu bi yawmil qiyamah sai yace wala uqsimu bin nafsil lawwama suratul qiyamah ayatu bi لأن قوله تعالى ما ليش لمن فطر الله سبحانه وتعالى ولا أقسم بالنفس اللوامة بانا رن واتوكين إن يتي إن رن سواد رأي ودث كما يزرقي يدل أبن ديك نونا على أنه لم يريد لإثبات المؤتنف بين في مبا يتبت الدع واتصاب ومغانا بعد النفي باين يقول ولا أبو بقوله دي تي أقسم إن رن سوا ما ليش والله تعالى أعلم الله شيء في سنك لأن إندا كمان لا أنكوري وتمغانا دي sace la uqsimu misali ya kore ba abinda kafiri suke fada haka nan bari da cewa bu kiyama la ƙarya suke yi kinan uqsimu bi yawmil qiyama ina da tsara da tashi al kiyama to yanzu inda ta'kidi ta sai cewa uqsimu bin nafsil lawwama bai dace ba zai ci ba kuma wala uqsimu bin nafsil lawwama sai mun koma mun ci to kuma wannan korewa ta magana ce ta mushrikai kaga wannan sai zamanto nan kuma ai an riga an kore magana sai dai in kuma ƙara za mu ci a'a shi ma wani ta'kidi ne akan wani ta'kidi alaraci dan sake karfafa ma'anar wancan nafikin da suka kore la ba kuma haka nan bari abin da suka faɗa uqsimu bin nafsil lawwama kina sai zamanto nan ma ta'kidi ne shi sama da yace to shi ne bai ga dalilin da yasa sai an ƙara kawo lamun ba a wuri na biyu ina fatan wato an fahimci abinci an fahimci abinda malam yake son ya ce kuma ni ba an fahimci irin yadda nake so in bayyana wato wannan bayani din wannan shi ne abinda ya kamata wato a fahimta an gane ko to ko kuma misali an kace la tazamantu ta'kidi ce dan karfafa wato ma'ana ta rantsuwar da an kai na fata an fahimta kin sai kuma akan wancan ra'ayi la uqsimu asirin shi uqsimu bi yawmil qiyama wala uqsimu bin nafsil lawwama wa uqsimu bin nafsil lawwama la tazamantu an kawo ta dalil ta'kidi kawai da dai malamai suka yi bayani alwajhu thalith amsa ta uku wadansu malamai suka ce da an kace la uqsimu annaha harfu nafiyin aidan lalle an kore ba wai an kawo ta bane dan karfafa ma'ana amma wajhu sun kace to a ta fuskar anna insha al qasam wato yin rantsuwa fara rantsuwa ya tadammalu al-ikhbara yana kumshe da bada labari an ta'zimil muqsam bihi daga abinda an kai rantsuwa da shi fa huwa nafyun li dhalika al-khabar kina an kore ne daga labari ad-dhimmi wanda an kumshe ala sabilil kinayati akan hanya ta al-kinaya kamar abinda an ka buyi wal muradu abin nufi annahu la yu'azzamu bil qasam ma'ana la yu'azzamu ba a girmamawa bil qasam da rantsuwa bal huwa nafsuhu azim shi kanshi abin mai girma ne an gane ko uqsimu bihi wato uqsimu bihi ko an yi rantsuwa da shi koko na yi rantsuwa da shi aula koko ban yi rantsuwa da shi ba kinan wannan sai suka tafi cewa a kinan abin da ake nufi shine cewa an kore labari ne na abin da labarin ya kumsa kinan annahu la yu'azzamu bil qasam la yu'azzamu bil qasam ma'ana abinda nan rantsi da shi wato ba sai da rantsuwa ba yake samun daukaka an gane ko ko a gane girman sa bal huwa nafsuhu azimun shi abinda Allah rantsuwa da shi mai girma ne to wato uqsimu bihi ko sani cewa shin nayi rantsuwa da shi aula ko ban yi rantsuwa da shi ba malam yace to wa hadhal qawl wannan magana zakarahu sahibul kashaf mai kashaf kenan imamu zumakhshari shi ya kawo shi wa sahibu ruhul ma'ani da kuma littafin mai ruhul ma'ani tafsirin imamu al-arusi malam yace kai wala ya khalu indi min bu'din wagga magana ba za ta wufinta ba kinan ba za ta goshe ba a waje na khala ya khalu shi ne ya wufinta ma'ana wagga magana ba za ta goshe ba kinan ba za ta wufinta ba tana da bu'din nisa a waje na la ya khalu indi min bu'din wannan magana mana tana nisa a ce a'a abinda wani labari ne wanda an kumshe an gane ko an ka kore kinan shine kinan la da yace la kinan asalin shi la yu'azzamu bil qasam ku sani cewa abin nan rantsuwa ba sai an yi ta ba za ta ƙara mishi girma ko ta nuna yana da girma, bal huwa nafsuhu azim, abin yana da girma, to uqsim bihi, ina rantsuwa da shi. Kenan aula, ko da kuma bai rantsuwa da shi ba, shi nan da darajarsa. Kaga dai wannan dai malam ya ce abin yana da nisa. Alwajhu arrabi'u, amsa ta hudu, annal lam lamul ibtida'i. Waɗansu malamai sun kace to lamun kinnan lamul ibtida'i ce. Ya an ce lamul ibtida, lamun ce wanda da ita ake fara magana kuma tana zakkuwa ga mubtada. Yanzu in nace Muhammadun jalisun, Muhammadu yana zauni, to in nace la Muhammadun jalisun, kinan tabbas Muhammadun yana zauni, ana kiranta lamul ibtida. Na fata an fahimce ni, an gane ko lamul ibtida kamar lamun wanda ta fara magana. Shi yasa ma ake yanzu misali in nace Muhammadun rasulullah, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah ne, to in an ka kawo lamun ta'kid sai ake la Muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To yace ake kira lamul muzahlaqa, saboda in inda ta zo to ita wannan lamun sai ta yi tazahluqa, ta koma zuwa ga khabar. Kaga yanzu in nace la Muhammadun rasulullah, to yanzu in inda ta zo sai ta maida ta cikin khabar, sai ta sa inna Muhammadan la rasulullah. Shi yasa suke kiranta lamul muzahlaqa, in ya zamanto inda ta shigo. To almuhimmu dai malam yace to allamu lamul ibtida'i, lamul ibtida'i ce ushbi'at fathuha, an kosar da fathata, ma'ana an ƙara alif kenan. Wal arabu, larabawa, rubbama wani lokaci, ashba'atil fathata, sun kosar da fatha bi alifin da alif. Wal kasrata, kasra ita ko bi ya'in da ya'un, wad dammatu ita ko damma bi wawin da wawun, ma'ana sai a dan ƙara shi. Misali malam yace fa mithaluhu, misali irin wannan fil fathati, a cikin fatha, qablu abdi yaghuth, magana wanda ake cewa abdi yaghuth bin waqas al harithi, yace wa tadhaku minni shaykhatun abshamiyyatun kenan bani abdu shams kenan ko nisba ce zuwa ga abdu shams, ka allam tara qabli asiran yamaniya, an gane ko. Malam yace to fal aslu ka allam tarani, tunda lam harfu jazmin ni tarafi ili mudari'i ni majzumin bilam wa alamatu jazmihi hasfu harfil illa li'annahu mu'tal akhir. To amma sai ce ka allam tara, yace walakin al fathatu ushbi'at, kina an ce alam tara asalin shi kina, to amma sai an ka kara alif, kamar da cikin shi'ir zaka ji an ce aliful itlaq, karshen baiti sai a kara wata alif wadda kawai sunanta aliful itlaq, kina wannan alif kin kamar irin wannan ne. Kinan nan da ya zama to asalin shi la uqsimu bi yawmil qiyama, sai ya kara alif ya ishba'in ta ce la uqsimu bi yawmil qiyama. Wa qawlu ar-rajiz, ta fada ar-rajiz mai wani kamar a ce waƙe, wa amma ba irin wancan sha'ir ba, sai zama to waƙe ne wanda bai da tsawo. Idhal ajuzu ghadibat fatalliq wa la taraddaha wa la tamallaqi, yace to fal aslu taraddaha, an gane ko. Yace to li anna al-fi'l majzumun bila an-nahiya, domin fi'lin majzumi ne da la an-nahiya, kaga malin ya kawo shi. Wala taraddaha, amma sai ce wala taraddaha, sai an ka kara alif an kai ishba'i kenan, cikin larabci akwai wannan. Wa qawlu antara, da kuma qawlu na antara, an gane ko. Antara shine mutane suke ce ma antaru, fi mu'allaqatihi, a cikin mu'allaqa ta shi. Yace yanba'u min dhifra ghadubin jasratin zayyafatin mithlil faniqil muqdami, yace to fal aslu yanba'u, yana wato mi kauya ne kenan, wato yana yanayin zali kenan, sai an kasa yani fal aslu yanba'u, amma aslin shi yanba'u ne, sai ƙara alif yanba'u yayi ishba'i, yani mar yace abin da yake son yace annal araqa, shi wato gumi ko zuha, an gane ko. Yanba'u yana bubbuga min azami, daga kashin nan na azifra, azifra min naqatihi, na wato abin nan na wato tagoshi, ya an ce azifra shine sun kace kokuwa kai nashi, da kuma wajen kunne kashi na kokuwa kai da kunne, daga nan zaka iske wato gumi yana zuba, an gane ko. Wanda alamun kenan kama abin wato tagowa, ko kuma mu ce dokin mai asali ne, an gane ko, ko kuma ce tagowa, tunda ya ce min naqati tana da asali, saboda idan tana yin irin wannan yana zuba kenan, yana nuna tana da juriya. To almuhimmu dai yana siffanta ta, an gane ko. Yace to kenan annal araqa yanba'u min azmi zifra, kashi wanda na bokuwa kai wanda ya sauko har zuwa ga kunne, min naqatihi, na wato taguwar sa shi antara, yana nuna tana da karfi kenan, tana da dokar wahala. Fa ashba al fathata, sai ya cika fatha, ma'ana ya kosar da ita ya jata. Fa sara yanba'u, bada ce sai kuma yanba'u al sahih, akan zance wadanda malamai sun ka dauka, duk da yake wadansu sun ce yanba'u daga inba'a ne kawai, sun ce babu wata wato abin da an ka cika, wato wadda alif wadda an ka kara. Wa qawlu rajis, kuma akwai fadar rajis, yace qultu sai nace wa qad kharrat ala alkalkali ya naqati ma julti min majali yace to fa qawluhu fatarshi alkalkal yani alkalkal kaga yace alkalkali amma alkalkal ne wato kirji kenan as-sadr shi da ake kira kalkal malam yace to walaysa ishba'ul fathati wato walaysa bai kasance ba ishba'ul fathati a cika fatha mana fi hadhihi ash-shawahid a cikin waɗannan baitutukka min darurati ash-shi'ri na darurar shi'ri na kawai li tasrih ulama'i al-arabiyyati domin malaman larabci sun faɗa qarara bi anna ishba'al harakati domin cika haraka a ƙara mata bi harafin yunasibuha da harafin da yake dacewa da ita alif a ƙara mata fatha kasra a ƙara mata ya un dhamma a ƙara mata wawun uslubun min asalibil lughati al-arabiyya yana daga cikin salo na larabci wal annahu masmu'un domin an taɓa jin wannan fi nasri a cikin maganganu waɗanda ba waƙe ba kenan babu wata buƙata in shi mai waƙe ana iya cewa akwai wazani yana da buƙata haka to shi wanda ba waƙe ba ai mai buƙatar wannan kenan ba dole bane gare shi ka qaulihim kamar da larabci ke cewa kalkal suna nufin kalkal kirji kenan wa khatam suna nufin khatim sai suka ce khatam ba a buƙatar wannan alif sai an ƙara ta gaban ta'un wa danaq kenan daniq ne ba sai an ce ba an gane ko abinda ake nufi addare su da sin dirhami a raba shi gida shi da kuma ce kima shi shi yasa larabawa sai su ce ma in ji walau dane ban da ko dane kamar yadda bahaushe zai iya cewa ban da ko dala ko ban da ko fucika ko ban da wato komai an gane ko ban da hus da suke sun ce hus din nan asalin ta kasa ce wadda take cikin aljihun mutum in ba ya komi idan ya bude za ga ta fito yace ake kira hus kamar yadda malama hus suka yi bayani mana yace to ya anuna abinda suke nufi in sun ce wato kalkal kalkalan kenan wa khataman kenan da khatam zobe kenan wa danaqan kenan danaq suke nufi ina fata an fahimci ni mun faɗi shine abinda danaq su dusu dirham ina fata an fahimci ni to kuma lokacin dirhami ba suna ce mishi dirha an gane ko to wa mithluhu irin wannan fi ishba'i dhammati bil wawi za a cika dhamma da wawun kaga wannan ba cikin darurar shi'r bane sun ka fade shi waɗanda an kawo a cika dhamma da wawun qaulun fada su burqu' da mu'luq kaga mun ga mai wawun ne ba mai alif ba ya nuna burqu'an shine wato kallabi kenan mu'luqan da anka ce mu'luq anka kara wawun abinda an karata ya wani abu da shi misali abinda an karata ya nama da shi ko an karata ya wani abu sai a kira shi mu'luq daga alika ne kenan kuma da allaka rata ya abu malam yace to misalu isba'il kasrati bil ya yadda ake cika ya'un wato ya zamanto ya'un ba an cika maganar ne da ita an karasa amma ba dole bane sai an kawo ta wajen fada qaulu qais ibn zuhair qaul maganar qais dan zuhair alam ya'tika wal anba'u tanmi bima la qatla bunu bani ziyad kaga nan da yace fal asl malam yace aslin shi alam ya'tika ni sai yace alam ya'tika yace limakanin aljazimi saboda jazma domin aslin shi alam ya'tini an gane ko ba a bukata sai an kawo wannan domin sai zamanto fi'li ne majzumi da lam wa alamatu jazmihi hasfu harfi illa malam yace wa anshada lahu alfarra'u farra'u yayi masa waqi irin wannan na a kawo ya'un a cika wato furuci da ita la ahadali bini dal asbahtu kashannil bal an gane ko to kina irin wannan da yace la ahadali bini dal an gane ko bini dal kenan ya kamata ya zamanto bini dal domin an-nidal shine wato yaki ko kuma wato jayayya na fata an fahimci ni ko fitila ni dal amma sai ce ni dal ya ƙara yawon yace ma da yace wa minhu da irin wannan kuma qaulu murul qais fa umrul qais ka anni bi fatkha al janahin laqwatin ala ajalin minni utata shimali to kaga da kawo shimali yana iya cewa shimali kenan ba dole bace sai ya ce shimali wa yurwa ma da yace to kenan an yi riwaya sayudin min al iqbani ta'atu shimali kina akwai wata riwaya ba irin wannan ba inda yace ala ajalin minni sai zamanto a suyudin min al-iqbani wa yurwa kuma an yi riwaya dafufin min al-iqbani wa yurwa an yi riwaya shimlalin badlu shimali an gane ko da aka ce shimali akwai riwaya shimlali to duk waɗanda ba su kawo wannan riwaya da ta kawo shimlali ba ta kawo shimali ba malai yace to wa alaihi in mun tahi akan cewa an yi riwayar shimlal ba shi mali ba fala shahid fil baiti babu shahid a cikin baiti kaga insafi ne ilimi ya nuna maka ba maganar da dai ya kawo ba akwai illa anna riwayatul ya'i mashhura ma lati riwayat ya'un tashimali mashhura ta shahara wa mithlu ishba'id dhammati kuma irin yadda ake cika dhamma bil wawi da wawun qawlu sha'ir fadan sha'ir inda yace hajautu asalin alhijau shine zambo kina hajautu zabbana thumma ji'tu mu'tadhiran min hajwi zabbana lam tahju wa lam tad'i kaga nan malam yace lam tahju marmakon shi yace lam tahju marmakon yace lam tahju sai yace lam tahju yayi ishba'i domin mi domin shi tahju fi'ili ne wanda yake majzumi da lam kuma an shafi harfin illa ta harfin illa kina ya kamata a ce lam tahju malam yace to wa qaulul akhar da fadan wani Allahu a'lamu kidan anna fi talaffutina yawm alfiraqi ila ikhwanina sur wa annani haythu ma yathni alhawa basari min haythu ma salaku adnu fa anzuru to kaga yace fa anzuru asalin shi fa anzuru ne sai ya kara wawu domin fi'ili mudari ba a cewa na mutsulafi a ce fa anzuru fa anzuru ne sai in kalla kidan sai ya kara wawu don ishba'i malam yace to wa qawlu الراجز da fadan kuma mai rajis da yake cewa law anna amran da dai amran hamma an yarquda fanhad fashudd almizar almaquda yani to da yace an yarquda na yayi bacci kenan arquud shine bacci wa tahsabuhum ayqadan wa hum wa turquud suna bacci kenan malin yace to wa yadullu li hadha alwajhi abinda yake nuna kuma wannan fuska qira'atu qumbul qumbul dai daga cikin ruwatu na ibnu kathir an gane ko al-makki al-qari ba wance ibnu kathir ad-dimashqi ba al-mufassir yace to la uqsimu bi hadha al-balad bila al-ibtida'i malin yace to wa huwa marwiyun an al-bazzi kuma an yi wannan riwaya daga bazzi shi ma dai daga cikin ruwatu na wato ibnu kathir domin wanda sun kai riwaya ga ibnu kathir in kadiba cikin shatibiyya da qumbul ne da kuma bazzi kamar yadda imam shatibi yake ya fada a cikin shatibiyya yake cewa wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu huwa ibn kathir kathir alqawm mu'tala rawa ahmad albazzi lahu wa muhammad ala sanad wa huwa almulaqab qumbula bada yace to huwa marwiyun an albazzi wal hasan da kuma wato al hasan to wannan shine abinda wato ya kawo kinan la uqsimu bi wato hadha albalad la uqsimu aw wannan riwaya ina fata an fahimci ni malin yace a karshe wal ilmu inda Allah ta'ala ilmi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala kinan hakikanin magana duk da malam yayi bayani ya kawo maganganu na malamai ya kawo duk abin da ya dace to amma karshe sai ya maida wato wannan zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an fahimci ni duk da yake to kuma an kawo wannan an ce qira'a ce ta bazzi amma ya kamata mu san cewa wannan riwaya a zahiri riwaya ce wadda take wato shadda ce ba riwaya bace wadda shike wato tabbata kenan wallahu ta'ala a'lam kenan riwaya ce wadda take ba daga cikin qira'o'i mutawatir ba to abinda zamu ji akan shi sai suratul balad أتكلم التافن أسئلة القرآن المجيد وأجوبتها لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ما لن يتفى إن قيل إن مسألة تدبو لأي دأريد أي دتس إن دشدا ما لن يتفى إن قيل إن أنك كيف قال تعالى يا أكي ألاتي ووالد وما ولد ألا إلى نصوى والد واند أم حيفي وما ولد أبن دي حيفا ولم يقل سبحانه وتعالى ألا بيتيب ومن ولد دمية كمات إذا منتو ومن ولد من أدب أبن دي أنك حيفا dan adam al-aqil ne yace kulna zamu ce li anna fi ma min al-ibhami domin cikin ma akwai boyewa ma laysa fi man abinda babu shi cikin man fa qusida bihi at-tafkhim ana so a kamba ma abin wa ta'zima an nuna girma mashi ka annahu ta'ala kamar dai qala Allah yace wa ayyu shay'in ajibin da dukkan komai ajibin mai ban mamaki gharibin wato bako wanda yake bakon abun ba da waki wulida wanda an ka haifa domin abinda za a haifa zai zo ne ba a san yadda yake ba ونظيره تمكر ونن قوله تعالى فطر الله سبحانه وتعالى والله أعلم بما وضعت الله شين يسا ابن التسوك كاغا الله بيتي والله أعلم بمن وضعت با تاريت شوى مريم كما متنشي سنن كما تنى يوى إبهام كي يسبو ربا أسانش بني أماشي الله بأتشا بيساني با تنى إتا مما مريم الله تي تتي رب إني نظرت لك ما في بطني محررة الله نايمك الواشن ما في بطني كو من في بطي من في بطني با دي كما سبو ربا تسمينيني با تو ما دي تنى ووالد وما ولد شي الله بأتشا بيساني با أما سبو دا تفخيم ko kuma wa ma walada yayi wato abinda ake kira wato at-taghlib, domin abinda ake haifa akwai wanda yake aqil a wajen dan adam, gairu aqil ba a wajen dan adam, abinda bai da hankali. Dabba tana haihuwa, dan adam yana haihuwa, sai ce wa walidin wa mawladakin dukkan abinda zai haihuwa, domin dabba ma tana haihuwa, sai zaman to ya shafi dan adam da wanda ba dan adam ba, tana yiwa saboda wannan wato ya kawo shi. Wannan shi ne abinda shi ma malam ya kawo a karkashin wato wannan aya. To sannan kuma da malam ya kawo wannan aya, wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal untha, wannan wato ita ɗaya ne daga cikin qira'o'in da ake karanta wato wannan aya da ita. Sannan kuma akwai qira'a wallahu a'lamu bima wada'tu, ibn Amir da Yaqub da Shu'ba sun karanta wallahu a'lamu bima wada'tu, kina sai da mutu damirin na matan ne, wallahu a'lamu bima wada'at, kuma dan yace wada'tu kamar tana magana ne Allah ya san abin da na haifa. To don ka sai mutun yayi hattara da akwai qira'at, kuma akwai tawjihin wato wadannan qira'at kin mutun zai iya dibawa cikin tawjihul qira'at bil Qur'an na kursiyul Qur'anul Karim wa ulumihi a safha ta 81. Sannan kuma yana iya dibawa akan wato majallatu wato at-tadabbur ta kasar Saudiya, wato abinnan na biyar, bugu na biyar kenan, ko mu ce juz'i na biyar da suka fara a safha ta 74 zuwa safha ta 75. Sannan kuma zai iya diba cikin akwai wani littafi al-waqf wal-ibtida wasilatuhuma bil ma'na na ustad Dr. Ibrahim Awad dan kasar Misr, ya tattauna akan wannan mas'ala wato a wato shafi na 51 kenan. Sai ga tawjihin wannan qira'at kin da kuma sauran littattafai nan, na dan bada misali ne, dan ba dole bane sai waɗannan littattafan. Ɗan uwa musulmi ne, ya kamata wato mu dakanta abinda muka faɗa, ya zamanto daidai, Allah shi ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.